kadan kenan daga cikin irin wasannin da aka shirya a zaron wasannin birnin Yamai na Academy da za a aikacin bikin da aka shirya wa dan wasannin na taekwondo na kasar Nishar Abdulrazak Yusuf Alfaga wanda ya kasance zakara wasan taekwondo na duniya da aka gudanar a birnin Mujo na kasar Korea ta Kudu a makon da ya gabata daruruwan yan kasar Nishar dai ne suka tarbi dan wasan Yingire Mega yana daya daga cikin su
Alfaga dan Nishar ne ni dan Nishar ne kuma yace yayi dada ya kawo mu medal na duniya kenan sai ai magodiya ai magodiya tun da rabon mu da irin wannan abubuwa tun zamani su isaka dabure amma yau gashi nan an akwana a tashi Allah ya hidda wani yaro da ake sai mai alfaga bis fannin taekwondo inda ya kawo muna na farko ya samu JGM plus kuma gashi nan Allah ya ba shi sa'a bisu kasashen duniya inda ma aka fara taekwondo ma shine na farko na duniya champion du monde kenan
a cewar Adamu Kano wani mai wasan barkwanci a Nijar kuma ɗaya daga cikin 'yan wasa da suka cashe a bikin na tarbon Abdulrazak Yusuf Alfaga irin wannan tarbon da zakaran na wasan taekwondo a duniya ya samu zai ƙara ƙarfafa gwiwar matasan Nijar da ke shawo fitar da sunan ƙasar a waje
Alfa ya kai ɗan Nijar ya kai ɗa Allah shi masa albarka kuma ina fata Ubangiji Allah ya karasa wani ɗan Nijar kamar shi ya yi kishin ƙasa ji ba ka ga kuma ya samu na zinariya na duniya gabaki ɗaya a'a ba na a ce Afirka ba na duniya gabaki ɗaya muna kira gwamnati ya ƙara ba shi ƙarfi shi ba shi goyon baya kuma talaka su dinga supporte kin mutanen ga saboda in ba a supporte ki musu bashin daɗi kowa na tabon alfa dai alfa alfa hawali hawali abin da shi kai shi ƙasa kai shi ƙasa alfa kai shi ƙasa kai shi ƙasa da tabbatacce da kyau kai amma ya bugu
da karin dai na wasan taekwondo a duniya Abdulrazak Yusuf Alfaga ya yaba matuƙa da tarbon da ya samu wanda kuma ya ce hakan zai ƙara ba shi ƙwarin gwiwa a wasannin da za a shirya a nan gaba
mun ji dadi yau da muka samu medal d'or sake a da muna jin shi dai na cikin duniya ana ce wanga ya yi champion limon yanzu ga shi nan a ƙasan mu don ce nan matasa su tashi kai dan ba ni kada ci cikin Niger ba ina confidence da matasan Niger da na san du aikin da mutum yana yi cikin ƙasan ga yana sa kokarin shi dai ya dai sunan Niger to na zuwa kwana uku ko hudu ina koma Alman ni continue da antrenama tunda wata mai zuwa ma akwai wani competition da yana abin nan da trandefet cikin duniya suna tarancan insha Allah zan ta yi representative kasa na yanzu ba hutu yanzu ne an shiga wata kenan ba zama sai a yi shi
bayan da ya kammala tarbon tawagar ta isa a fadar shugaban kasa Isufu Muhammadu inda ta nuna masa lambar zinariya da Abdulrazak Yusuf Alfaga ya samu Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Niamey jamhuriyar Nijar Thank you.